أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين، والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين. من أجل بيان أكن قياس قياس الإلتي amma qiyasul illa amma qiyasi wanda ake kira qiyasul illa ko huwa abinda ashi an yaje tunu a bainar fa'ira a anya jama'a shi hada bainar fa'ira wal asli ko anya jama'a a tara bainar fa'i tsakanin rihi wal asli da asli ne dil illati da illa wan nufat sannan fa'ida allati alaiha al hukm fa'ida da kasance al hukm kuma ci alaiha shi na akan ta shari'a da shari'a da haifu lokacin da lausu ila sahibu shari'i da an tambaye mai shari'a shine manzo sallallahu alaihi wasallam an zalika akan wannan an kace nissa an ka haranta da kaza nissa alaihi da zai nissanta da wannan illa wazalika wannan ala darbaini kashi huna darbun kashi kuma atala anallahu ala wajhi alhukm fi kashi kuma atala anallahu Allah ya bayyana muna ala wajhi alhukm wasanin da mu ala wajhi alhukm akan fuskata hukunci fi gare shi tarafin wani kashi lam yudli anallah Allah bai bayyana muna ba bai sanar da mu ba ala wajhi alhukm akan fuskata hukunci fi gare shi wal bari ista'sar zalika bi ilmihi yake banci wannan da sanin shi Allah yake banci wannan da sanin ne kawai sai bayani akan kashi na farko yace wa darbul awwal kashi na farko mille tamkashi ilmi na sanin mutai da harimin riba fit harimiyar hamri ga haramcin giya annaha haqiqa ita giya abinda sai an ka haramta ta ana samun ashiddatul mudriba abinda aka ce ma at-tarabu ha at-tarabu hifatin tuful aqala hifat abinda aka ce ma at-tarabu hifa ita hankali cikin insanar da ke samun mutum ba me ke fa wannan ya same shi li shiddati sururi aw husni saboda tsananin farin ciki ko saboda tsananin bakin ciki tsananin wato farin ciki in ya tsananta kwarai hankalin mutum na hita sai bakin ciki in ya tsananta kwarai hankalin mutum na hita sai mun saba na da hita hankali na bakin ciki ko ko na farin ciki na kawo haka nan shi na giya na farin ciki na doka aka ce mata azafu hoto in mutum na cikin bakin ciki ya shafa sai ya samu farin ciki to farin cikin nan shi na kawo kawai shi ya kwarai da gaske a hankalin mutum shi ke shi don haka ita kai hankali na giya daga farin ciki na don haka wato shi wannan mun gano illar sa haramta giya tsananin farin cikin da suka sanya wa har wanda ka yi hankalin mutum wannan tsananin farin ciki wanda ke kawo ta hankali don shi ne an ka haramta da giya don haka cewa darbun darbul awwal darbi na farko millu tamkace ilmi na sanin mufit harimil hamri ga haramcin giya annaha haqiqa ita giya abinda sai an haramta ta ana samun ashiddat mudriba ashiddat tsanani al mudriba wato na kwarin rai tsananin kwarin tawa rayuwa ita wannan tsananin kwarin tawa rayuwa as-sabati wanda kasance mai hanuwa an zikir Allah da gaskiya Allah ta'ala da haka wannan salati da sallah idan mutun ya samu kai ne cikin wannan halin sai shi kasance bai cikin Allah sunan kuma bai sallah sannan wal musibatu lil aqli wal mali sannan kuma ita wannan tsananin farin ciki al musibatu mai tafiyarwa lil aqli ga hankali wal mali da kuɗi kuma sai shi kasance da ita hankalin mutum sai da kuɗi ne shi ke nan kaga ita cikin giya ana samun illa kusan ana samun illa kuɗi cikin ta na farko ta ne ka zikirin Allah ta ne ka sallah sannan kuma ya kasance ta hankalin ka sai kuɗin ka to annabahu Allah ta'ala ala zalika haqiqa Allah ya fadaka suwa akan wannan kitabi littafi ne fa qala ji inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakumul adawati wal baghdha'a fil hamri wal maisir wa yasukum an zikrillahi wa an salati fa hal antum muntahun inna ma yuridu shaytanu haqiqa shaytan shine so an yuqi a shi jefa shi sunya al adawati kiyya bainakum tsakanin ku wal baghdha'a da tsananin kiyayya fil hamri wal maisir fil hamri ga giya wal mai tsaka bayan wannan kuma shi shaydan shi na su wa yasukum shahaniyaku an zikrillahi da zikrin Allah wa anna salati shahaniyaku